Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan tasirin yajin kai kayan abinci a yankin Niger Delta ya haddasa wa tsada ga al'ummar yankin.
Tomato wey dey buy like 500 now, if one buy now go buy like 2000 naira.
Kashin gaskiya ba mu ji dadin shiga wannan yajin aiki ba.
Daga Jamhuriyar Niger, muna da rahoto kan yunkurin kungiyoyi masu zaman kansu na kwantar da hankali bayan zanga-zangar watsi da sakamakon zaben kasar. Muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma kafin nan, ga labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. A jiya Lahadi, iyayen yaran nan mata da aka sake sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jitar cewa an sako su, wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Wasu 'yan bindiga sun sace 'yan matan 317 masu shekara 12 zuwa 16 a ranar Juma'a daga makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Jangebe. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce babu ƙanshin gaskiya a rade din sako 'yan matan. Sojojin Najeriya sun shafa ƙarshen mako suna aiki tare da 'yan sandan jihar Zamfara a yunkurin kubuto da su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babban abin da ya fi mai da hankali shi ne ya tabbatar dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su sun dawo lafiya. Buhari ya buƙaci gwamnatocin jihohi a ranar Juma'a da su daina yin sulhu tare da 'yan bindigar inda suke biyan su kuɗin fansa ko motoci. Ko a 2014 ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai mata 'yan makaranta a Najeriya. Ɗaliban da ake kira 'yan matan Chibok an sace su ne daga makarantar kwana a jihar Borno a cikin shekaru 7 da suka gabata. Da dama daga cikin 'yan matan 276 sun kubuto ko an ceto su, amma sama da 100 har yanzu ba a gansu ba. Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi, suka kashe akalla mutum 18 da kuma jikkata wasu sama da 30 a cikin rana mafi munin zanga-zangar tun juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu, a cewar ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gaba ɗaya rana a wurare da dama a faɗin ƙasar, 'yan sanda da sojoji sun yi arangama da masu zanga-zangar lumana, inda suka yi ta amfani da ƙarfi na kisa da kuma ƙarfi wanda bai kai ba. Inji wata sanarwa daga mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, Rabina Shamdasani. Sanarwar ta yi kira da sojoji su gaggauta dakatar da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar lumana. Jim kaɗan bayan wannan sanarwa ta jiya Lahadi, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Tom Andrew ya fitar da wata sanarwa da ta jera zaɓuɓɓuka ga ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don ɗaukar mataki. A jiya Lahadi, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a ƙasar, yayin da yake ƙoƙarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban ƙasa a 2024. Trump na magana ne a taron shekara-shekara na jam'iyyar a garin Orlando na jihar Florida, inda ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar Republican suka taru. Duk da yake ya yi wasu maganganu tun bayan da ya bar Washington a ranar 20 ga watan Janairu, lokacin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya karɓi mulki. Jawabin na Trump shi ne jawabinsa na farko tun bayan barinsa ofis. Trump ya shirya faɗin cewa, na tsaya a gabanku yau don in bayyana wannan kyakkyawar tafiya da muka fara tare shekaru 4 da suka gabata yanzu muka fara, a cewar wasu bayanai da masu taimaka masa suka fitar. Mai yiwuwa ne kuma Trump ya yi ƙoƙarin nuna ikon faɗa da ji da yake da shi a jam'iyyar don barin ƙofa a buɗe na sake tsayawa takara cikin shekaru 3 da wani wa'adin mulki na shekara 4 a fadar White House. Da Lahadi, kwamitin da ke ba da shawarwari ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a Amurka ta amince da allurar rigakafin Johnson & Johnson, wanda suka jefa ƙuri'a gaba ɗaya da yin allurar ga 'yan shekara 18 da kuma sama da haka. Ba dole ne a yi amfani da shawarwarin hukumar CDC ba, amma cibiyoyin lafiya da ƙwararru suna girmama su sosai. Daga baya daraktar hukumar CDC Rochelle Walensky ta amince da shawarwarin kwamitin. Amincewar da hukumar CDC ta yi jiya Lahadi tana zuwa ne bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ba da izinin amfani da allurar da ake yi sau ɗigo ɗaya a hukumance. A cewar wani jami'in gwamnati, kusan allurar rigakafin ta Johnson & Johnson miliyan 4 za a rarraba ta nan da ranar Talata da safe. Wannan allurar rigakafin ita ce ta uku da aka amince a yi amfani da ita a Amurka. Za a rarraba zuwa jihohi da yankunan kasar ga mutane kamar yadda aka rarraba allurar rigakafin Pfizer da Moderna. A jiya Lahadi, Iran ta yi wata ganawar sirri tare da Amurka da kuma kasashen Turai uku masu ƙarfin faɗa a ji game da farfaɗo da yarjejeniyar 2015 da ta hana Tehran ci gaba da shirinta na ƙera makaman nukiliya. Don hana ta ƙera makaman nukiliya, Tehran ta ce kafin a fara tattaunawar dole sabuwar gwamnatin Amurka ta shugaba Joe Biden ta cire takunkumin karya tattalin arziki na bai ɗaya da aka saka a kan Iran ɗin. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce idan aka yi la'akari da matakan da kuma maganganun kwanan nan da Amurka da Burtaniya da Jamus da kuma Faransa suka yi, Iran ba ta jin wannan lokaci ya dace a tattauna tare da waɗannan ƙasashe, wanda shugaba mai kula da manufofin ƙungiyar tarayyar Turai ya shawarta. Iran ta ce shirin nata na nukiliya na zaman lafiya ne. A lokacin da take mayar da martani jiya Lahadi, mai magana da yawun fadar White House ta bayyana rashin jin daɗinta tare da martanin Iran, amma ta ce Amurka a shirye take ta sake yin shawarwari kan diplomasiya mai ma'ana don cimma nasarar dawo da juna domin cika alkawarin JCPOA wanda take magana kan yarjejeniyar nukiliyar Iran. Masu rajin kare demokuraɗiyya da fitattun 'yan siyasa a Hong Kong sun gabatar da kansu ga hukumomi jiya Lahadi, wanda kuma aka tuhume su a hukumance da yi wa ƙasa zagon ƙasa a ƙarƙashin wata dokar ƙasa mai cike da takaddama. Tuhumar na da alaƙa da shiga zaben fidda gwanin zaben 'yan majalisa na Hong Kong da ba hukuma ta shirya ba. An hana ba da belin masu fafutukar waɗanda aka kama a watan da ya gabata amma aka sake su, ana kuma sa ran za su gurfana a kotu yau Litinin. Wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon gwamnatin Hong Kong ta ce ana tuhumar su da aikata laifi guda ɗaya na yi wa ƙasa zagon ƙasa. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Joshua Wong, wanda yake tsare a gidan yari bayan an kama shi da laifin shirya haramtaccen taro a wata shari'a daban. An yanke masa hukunci na tunzurawa da kuma shirya zanga-zanga a watan Yulin 2019.
Labarin duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yajin dakatar da kai abinci da dabbobi yankin kudu da haɗaɗɗiyar ƙungiyar fatake ta fara tun ranar Alhamis ya fara tasiri na samar da tsadar kayan abinci, musamman tumatir, albasa da sauransu. Yajin na da zaman diyar rayuka da dukiya da aka sal kudancin Najeriya. Daga Fatakwal ga rahoton Lamido Abubakar.
This striking, we're not happy with this strike because all those onion we will they buy like 1,000 before, we don't buy like 3,000. Tomato we they buy like 500 now. If you won't buy now, you go buy like 22,000 naira.
Wannan yana cewa ne sunana Edit Bobo, yace a gashin gaskiya bamu ji dadin shiga wannan yajin aiki ba na manyan motoci masu dukan kaya suka yi, domin kuwa kayayyakin da muke amfani da su sun yi tashin gobran zabi a kasuwanni daban-daban dake Haribas, musamman irin su albasa da muke saya naira 1,000 a baya a yanzu kuma ta koma 3,000, sai tumatur da muke saya 500 yanzu ya koma 2,000, haka kuma bata canza zane ba a kayayyakin da muke amfani da su, irin su karas da muke saya 500 yanzu kuma ya koma naira 1,500. A kashin gaskiya bamu ji dadi ba, kuma ina ƙara kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su shigo cikin lamarin domin samun daidaito. Ita kuwa wannan dake da suna Ijoma tace,
my name is Ijoma Rosati. It will greatly affect the economy, the tomatoes and...
Tana cewa ne wannan yajin aiki na masu dukan kaya daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar ya shafi harkokin tattalin arziki na kasa, wanda kuma ya shafi harkokin rayuwarmu, sannan kuma ya shafi harkokin saye da sayarwa, musamman kayayyakin miya da suka hada da tumatur da albasa da dai sauransu. Gashi kuma bisa la'akari la'akari da hali da ake ciki na wannan yanayi na rashin kuɗi a fadin kasar da kuma dararin corona. Muna fatar yajin aikin zai samu daidaito. Muna kira ga hukumomi da abin ya shafa da su shigo cikin lamarin. Ita kuwa wannan da ke da suna Julia tace,
Evelyn Julia, it's gonna affect the people in River State, especially the common man.
Tace a kashin gaskiya yajin aikin zai shafi mutane da dama musamman a jihar Rivers masu dan karamin karfi da za su shiga cikin halin kakanikayi. Muna fatar waɗanda suka assasa wannan yajin aiki tare da hukumomi su koma teburin tattaunawa domin samun maslaha a cikin wannan lamarin.
My advice is that the government should come to the aid of these people.
3,000, 2,500, 10,000, 11,000, 14,000.
Ita kuwa wannan da ke da suna Inkiru tana cewa ne wannan yajin aiki ya sa mun shiga damuwa matuka domin shinkafa da muke saya a baya a naira 4,000 da wadda muke saya 2,500 farashi ya yi tashin gwauran zabi zuwa 10,000 zuwa 10,000 ko kuma 10,011 kuma kudaden da na riko da su a wannan kasuwa da nazo san ba su cika ba kuma ba zan iya sayan kayan da na saba saye ba. Muna cikin damuwa. Ita kuwa wannan tace,
market is very expensive, like onions. So you're buying sugar bags, 6,000 naira. Now they are selling it to 12,000.
Tana cewa ne kayayyaki sun yi tashin gwauran zabi, komai ya yi tsada musamman albasa da tumatur da dai sauransu. Musamman muna sayan karamin buhu a 4,000, yanzu kuma buhun ya koma 9,000, yayin da kuma muna sayan karamin buhun tumatur a 6,000, yanzu ya koma 12,000. Kai ina so in gaya maka cewa komai ya yi tsada sakamakon wannan yajin aiki, inda a baya muna sayan albasa cikin sauki. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin fararen hula na kiran salama kan zanga-zangar watsi da sakamakon zaben kasar da magoya bayan jam'iyyar adawa suka kira. Bayan ayyana Muhammad Bazoum na jam'iyyar PNDS ta gwamnati ya lashe zaben, daga Yamai ga rahoton Sulaiman Muni Barma.
Sanarwa ta baya-bayan nan a game da zanga-zangar da aka yi fama da ita a makon jiya a wasu biranen jamhuriyar Niger bayan fitar da sakamakon zabe, ita ce wacce gamayyar kungiyoyin CUAC ta fitar a ofishin ta da ke birnin Yamai. Kungiyoyin sun fara ne da ankarar da jama'ar Niger koma bayan da tarzoma ke janyo wa ƙasa a kowane fanni na rayuwar yau da kullum. Abu Zaidi Sanusi Abdulaziz kusa ne a wannan gamayya.
In ana manifestation ko ku in ana son a gwada ba a ji daɗi ba, akwai hanyoyi wanda doka ta bada wanda za a yi shi cikin kwanciyar hankali. Wasu an kashe musu kayansu, wasu masu kasuwa an hana musu zuwa kasuwa, wasu an toye musu motocinsu, wasu station abubuwa da yawa. Kuma wanga hanyoyi da gwamnati ke yi, wani guduran, wani lakwal, wani wurare duka an kone shi. Wannan abun kun san kuma kamar wani ci baya ne, tunda wannan abin da gwamnati ya yi da kuɗin mu ne na lanhu mu ne ake sawa a yi shi. Idan an ka yi shi kuma mutane suka zo suka kona shi, suka bada shi, sunka lalatar da shi, kaga wani ci baya ne mun kai. Kuɗin da ya kamata za a sa a gyara wannan abu, da yanzu wata hanya ce za a kashe.
Ko da yake matasan da suka yi wannan tarzoma na kwatanta cewa suna yin abin ne don raɗin kansu, gamayyar CUAC na ganin akwai dalilan siyasa ɓoye a bayan wannan zanga-zanga da ta samo asali jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zaɓe, abinda ya sa ƙungiyoyin ke jan hankulan al'ummar Nijar ta kiyaye kanta da faɗawa tarkon 'yan siyasa. In ji Hamidu Sidi Fodi.
Mun yi tunda Allah waje da bangaren da aka yi, da wannan ƙone-ƙone, da wannan bije-bije da aka yi, ba mu shi daɗi ba. Duke wani ba duke da ya kamata a ɓata ba. Muna kira ga duka 'yan ƙasa gaba ɗaya su mai da cewa Nijar ita ce gaban komi. Duka al'umma Nijar gaba ɗaya da su matasa gaba ɗaya ya kamata su nuna mutane ga 'yan siyasa na yanzu da cewa mu mutane ne da ya zama tumuna son zaman lahiya. Nijar muke dibi ba wani muke dibi ba.
Ya zuwa yanzu ana iya cewa ƙura ta lafa a biranen da aka yi fama da ƙone-ƙonen tayoyi da fashe-fashen gilasan motoci, har ma da fasa shaguna domin kwasar ganima. Sai dai duk da haka jama'a na cikin yanayin fargaba. Hukumomi sun sanar da kama mutane kusan 500 sanadiyar wannan tarzoma, cikinsu har da wasu gaggan shugabannin jam'iyyun adawa waɗanda ake sa ran soma sauraronsu a wannan litinin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To masu sauraro, kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman daga Abuja. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane da sauransu. A makon da ya gabata mun kawo muku ra'ayoyin matasa a zantawar farko da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da matasan a ofishin muryar Amurka na Abuja da ya sanadiyar ƙirƙirar wannan shirin. A wannan mako ga kashi na uku kuma na ƙarshe na ganawar matasan da shugaban sashen Hausa, inda shugaban na sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto zai yi bayani yadda zauren zai yadu daga Abuja zuwa sauran sassa.
So ku kun san mutanen ku ba sai na ga muku wasu a yanzu ai amma dai za a ce yau ga shirin matasa kowa ya zo zai magana ni ne wani a dai a dan tsarin sunan musam kuma in abin ya yi kyau muna cin tsarin shi daga rediyo mu sa shagwai ko a talabijin don muna da platform ku amma za mu dandana a rediyo ne farko. So a kowane da zai musu shi ne Allah da za mu ɗauke su ku samu kuma wannan abin za mu yi shi a albarkacin ku. Sauran state shi ma za su samu. To albarkacin matasan Abuja amma gindin maganin shi ne Abuja. Ita ce headquarter ƙasa, ita ce yadda masu mulki suke nan na kirkin da mugayen dinnan suke. So daga nan za a fara. So sai gode kawai sai su kudu ku. Ajabin hazuciyarsa kawai na abin da yake damu kusan. Da Allah ko abin nan a tsari sai yadda da an kishi an san mutane ne masu hankali wanda suka san abin da suke so. Kada a zo a ci cakuɗa an yi mana kaza an yi mana kaza kuma sannan ya kamata mutane su gane shi ma suna da haƙƙi da ta yawon kuma kuna da aikin da za ku yi. Yanzu alal misali sassan civilian JTF ai yaran unguwa ne da suka fara kare unguwanninsu sai aka ga amfanin abin sai aka fada da shi har yanzu ya samu gindin zama. Ya samu gurin zama a yau haka aka fara JTF civilian matsalar ma Najeriya ke nan layers na masu sunan security ko titi ka zama ka ga BIO ka ga immigration ka ga custom ka ga police ka ga army ka ga waye duk sunan aiki sai suke yi su tsaye da kai su bincike ka wanda ba shi kadai suke ba. So Nasiru za ku tsara wannan abin ka gane ko da muka yi wannan nagari duka nan kuma ku shi kuna yi zuwa ku amma na matasan da bane da
so na san ku bai san mutane kamar yadda kai bayani ana bari mata a baya especially a participate in governance. To haka ne ba mata kada yake bar su a baya ba in ka kula ka gani harkar zabe siyasa 90% na masu zaɓen za ka matasa ne.
Matasa
da mata a haɗe 90% na maza zaga matasa ne maza da mata matasa su suke zaɓe. Sannan kuma in ka duba political appointees daga ministoci MDS ɗin da baki da zance ministry department and agencies ba za ka samu 20% wanda aka ɗauka aka ce an san matasa ciki sun abin nan ba. Kuma ka duba lokacin Najeriya ta samu injin kai since 1960 duk wani abin ci gaban da ka gani a ƙasar nan za ka san matasa su kai shi har zuwa yanzu ba wani developing da za ka ga yau an yi har gobe ana amfana da shi wanda ɗan shekara 70 ko 75 ko 60 da wani abu ya yi shi duk matasa su kai shi no less than 40 years wani su kai. For example bari in ba da example guda ɗaya gawon yana matashi ya shiga ƙasa work in nan har gobe ita ce backbone na Nigerian economy shine gina ta. Sannan mun duba kuma shaushagari Allah ya ji gashi da rahama in mun duba a jafuta din nan wanda ake magana kai she ginata yana matashe yi sannan mun duba in terms of agriculture ya kadirin iri-iri wanda yake garin 40 shosha gare kawuta in mun zo northwest mun duba impressive baccalaureate shosha gare ce trended river Hadija abun nan duk wani river basin development authority ne kuma kasana kasana ke sai wanda ya initiating ne shi kaga wannan matasa suka yi shi ko why not har yanzu kuma matashi yau ne karatu in kaga matashi ya samu wani aiki a gwamnati to sai ya kasance dan mai kudi ne annan ne za ta wuce in dan talaka yi karatu yana da degree gashi ya fito da first class ko second class kafin ya samu aiki annan ma sai ya bada 200,000 ko 300,000 wannan ma ya bar a matsayin kilina za ta dauke shi a sashi wanda ke abun da nashi assalamu alaikum
jami'an tsaro cewa me kuke so daga wurin jama'an gari mun al'umma mutane yawa sai sai su ba mu bayanai na abubuwan da suke faruwa ai na san zaki tare da yau don kila kun sha bayar ba abun da ya amfani ko kuma ba samu hanyar ma da za a ji a kai bayanan da
kuma
yasa
yawa saboda babu mobility babu social connection tsakanin ita hukumar da gwamnati ta nada da talakawanta
su samu hanyar ma ta kai bayanin yana
da matsala babban aiki ne yanzu akwai wani gari ana ce da shi fatar kwashi ya sojojin da suke
kwana ne ko idan muna son shirin ne kyau sai wani ya moderating din shi inda za a dinga tambayar su kansu matasan tambayoyi na me suka yi su ma sai ansa su kwana su matasan kansu zai fi daɗi ba wuri ne da za mu kirkiro saboda kowai su zo su jibge matsalolinsu su tafi ba idan kun ce matsala ɗaya na faruwa a garinka ko a unguwarka kai me kai ko me kika yi wajen taimakawa a warware wannan matsala ɗaya in ka yi ƙoƙari ko kin yi ƙoƙari na neman mafita ba ki samu ba yana da bambanci da baki yi ko ba kai komai ba in ka zauna ba kai komai ba amma in ka yi kura kamar yadda yake cewa sai ma ka san hanyar da za ka bi ka je ka kai bayanin ko kuma ka kai ɗaya ka kai biyu ka kai uku
ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin zauren matasa sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin matasan da babban bako Aliyu Musa Sokoto Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. Ai sauraro lafiya.
Zafara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka dai jihar Yobe ta bi sauran jihohi na arewacin Najeriya irin su Zamfara da Kano wajen rufe wasu makarantun kwana a ƙananan hukumomi 17 na jihar. Sanarwar da kwamishina mai kula da ilimin makarantun firamare da sakandare a jihar Dr. Sani Idrisu Fitar na cewa an ɗauki matakin ne domin rigakafi ganin yadda makarantun kwanan ke zama wasu cibiyoyi da ake kaiwa har hare a kwanan na jihar Yobe na daya daga cikin jihohi na arewacin Najeriya da aka taba sace mata a garin Dapchi. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari yana bayyana cewa ko ga dan gwamnatin sa ba za ta lamunci ci gaba da sace dalibai a makaranta da yan bindiga ke yi a arewacin Najeriya ba. Shugaba Buhari dai yana mai da martani ne game da sace wasu dalibai mata 317 da aka yi a kwalejin yan mata da ke Jangebe a karamar hukumar Talatin Mafara da ke jihar Zamfara. Sai kuma jaridar The Guardian ta bayyana cewa a yanda iyaye da gwamnati ke ci gaba da murna na sakin daliban makarantar kwalejin kimiyya na Kagara a jihar Neja, rahotanni da ke fitowa daga garin na Kagara na cewa akalla mutane 26 ne kuma yan bindigan suka sace tare kuma da kashe wasu mutane 4 a ranar Asabar din nan jim kadan bayan sakin daliban. Wani mai suna Musa Kwabe ya shaidawa jaridar cewa an sace mutane 8 a garin Kundu, a yanda 11 aka sace su a garin Gunna, sai kuma mutane guda 4 da aka kashe a garin Karako, cikin wanda aka sace da hada limamin garin Madaka. Sai kuma jaridar The Pond da ta ruwaito yadda daliban yan makarantar Kagara ke bayyana hukumar da suka sha ne a hannun yan bindiga dadi da suka yi garkuwa da su bayan sakin su da suka yi. Daliban da sun bayyana wahalar da suka sha ne a hannun masu garkuwa da su a lokacin da suke ganawa da gwamna Abubakar Sani Bello a gidan gwamnati da ke garin Mina jin kadan bayan an soko su. Wasu daga cikin daliban da sun bayyana cewa ko garin ba za su sake komawa wannan makaranta ba, sun bayyana yanda yan bindigan suka gallaza musu azaba tare da basu kashi bayan tafiya na awoyi da kilomitoci da dama da suka sha. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation, na cewa jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta yi kira ga jami'an tsaron Najeriya da saki Malam Salihu Yakasai, tsohon mai baiwa gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje, shawara akan harkokin yada labarai wanda jami'an farar kaya na DSS suka tsare bayan da ya soki gwamnatin Muhammadu Buhari bisa gazawarta na tabbatar da tsaro a Najeriya musamman arewacin kasar. Sai kuma jaridar Banga ta bayyana cewa gwamnatin jihar Kano a Najeriya yanzu haka ta rufe wasu makarantun sakandare guda 10 tare da wasu makarantun gaba da sakandare guda 4 a jihar domin tabbatar da tsaro. Baban Jibrin Murai, Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka da cibiyar da ke yaƙi da cututtuka ta CDC sun nemi 'yan ƙasar da su duba yiwuwar tage tafiye-tafiyensu da suke shirin yi zuwa ƙasashen waje waɗanda ba su da muhimmanci. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, dukkan fasinjoji daga shekara 2 zuwa sama, ciki har da Amurkawa da masu takardun izinin zama a ƙasar waɗanda suke shirin shigowa Amurka ta jirgin sama, sai sun gabatar da shaidar cewa ba sa ɗauke da cutar COVID-19 kuma na buƙatar gwajin ya zamanto an yi shi ne kwana 3 kafin tafiyar, ko kuma matafiyin ya gabatar da shaidar da ke nuna cewa ya warke daga cutar cikin kwanaki 90 da suka gabata. Wannan shaida za ta iya zamantowa wata takarda daga wani jami'in lafiya wanda zai ayyana cewa an ba fasinjan izinin ya yi tafiya. A wani taro na musamman da ma'aikatar kukin wajen ta yi, mukaddashin sakatare Ian Brownlee na ofishin kula da harkokin jikadancin Amurka ya ce duk masu tafiye-tafiye su kwanda shirin cewa za su iya fuskantar cikas a balaguran da za su yi idan har wani ba Amurka ya gaza samun inda zai yi gwajin cutar ta COVID-19 ko ya nuna yana dauke da cutar a lokacin da zai yi tafiyar, ko yiwuwar a dage wannan tafiya zuwa wasu makonni masu zuwa. A wannan lokaci mutum shi zai dauki nauyin inda zai zauna da kuma kudaden maganin da zai kashe. A dalilin haka, Brownlee ya ba Amurkawan da ke shirin yin tafiya zuwa ƙasashen waje shawara da su duba yiwuwar dage tafiyar tasu. Idan kuma tafiyar ta zama wajibi, to ana buƙatar mutum ya nemi wata madogara ko yayi kan dagarki ga abin da ka iya faruwa musamman na tsawaita zamansa a inda ya je. Director a hukumar CDC mai kula da sashen yin ƙaura da keɓe marasa lafiya Dr. Marty Citron ya ce an ɗauki waɗannan matakan ne don a yaƙi haɗuran da ke tattare da wannan cutar da sauran nau'ukanta. A cewar Citron, ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar ya fito da wasu sabbin kalubale waɗanda ke janyo cikas a rige-rigen da ake yi tsakanin masu kamuwa da cutar da kuma ayyukan allurar rigakafin da ake yi. Ya kuma ƙara da ba da shawarar cewa Amurkawa su ɗage tafiyar da bata zama dole ba har sai zuwa lokacin da aka shawo kan cutar ko kuma aka ruɓanya yi wa mutane allurar rigakafin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta duƙufa wajen ganin ta tallafa wa wannan gwamnati a ƙoƙarin da take yi na shawo kan wannan annoba ta hanyar amfani da ilimin kimiyya, a cewar Brownlee, wanda ya kara da cewa kasashe da dama suna ta sabunta sharuɗan tafiye-tafiyensu lura da yadda ake ci gaba da fahimtar annobar kuma domin mu kare lafiyar kowa da kowa Amurka ma ta fi son waɗannan kasashe. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin kasar.
Kuma muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.